Tawagar Aisha Muhammad da ke samun rakiyar ministan harkokin wajen Sweden bugo da ƙari shugabar kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya Madam Margot Wallström tare da danne gargadar jami'an kungiyar tarayyar Afirka a jiya Asabar ta gana da sarakunan gargajiya da shugabannin addinai da ɗaya gefe ƙungiyoyin mata kafin ta isa a fadar shugaban ƙasa inda suka gana da shugaba Muhammad Yusuf ga abinda ta ce wa manema labarai jim kaɗan bayan kammala wannan tantaunawa.
Mata su ne komai, duk wahalan da suke, duk wahalan da ake a ƙasa a bisa su yake. So abinda muka zo yi shi ne mu tattauna da shi mai gida da masu sarakuna da waɗanda dai suke rike da jan bayan mata, mu ce musu to wannan abu yanzu mata muke so mu gani, duk abin da aka san cewa wahala ne, in dai makaranta ne, in samun lahiya ne, idan samun cigaba ne, in samun takara ne, duka mata ya kamata a gansu a tsakiya. To shi muke so mu zo mu mara su mutanen Niger da matan Niger a samu. Abin da muka ji yau a wurin mata, da wurin matasa, da wurin kuma sarakunan mu, abin da suke yi tare da mu da muka rike musu hannu muna taimakawa, ana so a ƙara taimakon nan. Ana yin shi ta makaranta, ana yin shi ta ɓangaren a taimaka a shiga cikin siyasa, ana yin shi ta ɓangaren hana auren yara ƙanƙanana.
A yau Lahadi da ke wuni na biyu na wannan ziyara, tawagar Aisha Muhammad ta isa karkarar Maraɗi domin ganewa idanuwanta zahirin halin da mata ke ciki a wani yunkurin tantance mizanin ayyukan da ƙungiyoyin da ke samun tallafin Majalisar Ɗinkin Duniya suka gudanar akan maganar inganta rayuwar mata.
Abinda dai shugaban ƙasa dai ya shimfiɗa yana da kyau, amma yanzu a samu a mara mai baya, a kawo abubuwan da za su taimaka aikin, a haɗa hannu, a haɗa gwiwoyi, a samu a yi. Za mu sake tafiya mu je can Maraɗi mu ga inda dai ake wahala, dan ba kanmu ne ame yake ba. A can Maraɗi mu sake tattaunawa da su, mu dawo kuma mu ba shi shawara inda zai ba mu shawara, sai mu ga inda za mu ci gaba.
Haka kuma a yammacin Asabar a ci gaban wannan ziyara, Mataimakiyar Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ta ziyarci asibitin kula da mata masu yoyon fitsari da ke nan Yamai. Matsalar da masana suka tabbatar da cewa aurar da 'yan matan da ba su ƙosa ba ne ke haddasa ta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.